Love the one you're with. Da 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 da.
If you're down, I'm confused, and I don't remember who you're talking to. Concentration slipped away, 'cause your baby so far away. Well, there's a heartache right into joy, 'cause she